أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على نهاية قدره في الميدان العظيم. الحمد لله. يومنا جمعة بوكش غوتن ربيع الأول هجرة الدبو دا تاريخ دا دا أربعين دبيو وان دي 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 دا إشرين دا أكو غا watan goma kenan miladiya 2020. Ashi Allah ya kawo mu cikin zawaye shi mu shehu Malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu warhimahu rahmatul wasi'a, inda muke ci gaba da karatun littafin Ashifa bi ta'rifi Ubul Mustafa sallallahu alaihi wasallam zamana 51. Inda zamu tashi al-fasl as-salis 10, fasali na 13. Fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam umma tadammanatu min fadilatihi, wanda yake bayani cikin sunayensa ya da amince Allah su tabbata gare shi sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma abubuwan da sunayen suka kumsa min fadilatihi na daga daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haddathana Abu Imran Musa ibn Abi Talib al-Faqih قال حدثنا أبو عمر الحافظ ابن أبي البركة نقول حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد والضاح حدثنا يحيى حدثنا مالك إمام مالك نقول يحيى من ديروتو موطأتاش يعني ابن شهاب الزهري كنا أم محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا سنة عن كرأو دقا جبير بن مطعم شما يكرأو دقا نبي سيادة منت الله سبتا قريشي من زال سيادة منت الله سبتا قريشي لي خمسة أسماء إنا دسونا يقدابير أنا محمد نيني محمد وأنا أحمد نيني أحمد وأنا الماحي nini wanda ake kira da ni mahi mai shahiwa allazi yamhullahu biyal kufr, wanda da ni ne Allah yake shafe kafirci. Wa ana al-hashiru, nini wanda ake kira hashiru allazi yusharu an-nasu ala qadamai, wanda ake taro da mutane gaba gare ni ran tashin kiyama kenan, kamar yanda ya gabata cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni ne farko wanda kasa za ta tsage in fito daga kabarin sa, to gabana za a tara kowa da kowa. Wa anal aqibu, ni ne mai zuwa ƙarshe ƙarshen annabawa kenan. Wa qarsan ma Allahu ta'ala fi kitabihi Muhammadan wa Ahmada, hakika Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin littafin sa shine Al-Qur'ani da Muhammadu suna na Muhammadu wa Ahmad da kuma suna Ahmad. Wannan sani kowa da cikin Qur'ani shi sunan Muhammadu ma ya zo har waje hudu. Shi ko wannan mubashiran bi rasulin ya a hikaya da Annabi Isa yake cewa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad ko min ba'di ismuhu Ahmad. Fa min khasa'isi ta'ala lahu, yana da cikin keɓantattun abubuwa wanda Allah ya yi gare shi. An dammana asma'ahu sana'ahu, Allah ya kunsa yabansa a cikin sunayensa, ya kunsa ya kumshe yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawa asna'a zikrihi azima shukrihi, sai ya nade a tsakankanin ambatansa ko alqur'aninsa azima shukrihi girman shi sakai ake kiran shukuru in Allah ne yayi ma bawansa, ba mai sabani in bawa ne ke sai a ce bawa na godiya, amma Allah sai a ce yayi sakamako. Fa masmuhu Ahmad, amma kaga sunan shi wanda ake kira Ahmadu, fa af'alu mubalaghatan min sifatil hamdi, wannan awo ne na af'alu Ahmadu a wajen malamin sarfi kenan. Awo kamar da zaka ce af alu shine Ahmadu, shi ko wannan yace mubalaghatan min sifatil hamdi, mubalagha ce mala kai gaya ne, kai karshe ne cikin sifa ta yabo, kai karshe ne cikin sifa ta yabo. Ma'ana wanda ke yabo ne ya kai karshe ya hidu wanda ke yabo yabo shine Ahmadu kulli Hamidin, suna cewa an yi hazafin wanda ake raba a gare shi ne mudafu ilahi Ahmadu Hamidin ne, an yi hazafin kin mudafu ilahi dan ya zama shi yafi ko cikin kowane fage yayi dukkan wansu wanda zai tsaya ya yabi Allah ya gode ma Allah. To cikin kowane fage wanda ya kamata a yi akwai godiya Allah nau'i nau'i ce. Allah tabaraka wa ta'ala ya ma baiwa zaka iya cewa ka gode da baki, sannan zaka iya godiya an baka, in Allah ya baka kyauta misali ta wani dukiya ba kawai an baka abu baka ce shikenan ka gode da baki, kai ma ka hiddo ka bada alama kai ma ka gode kenan. Amma an baka abu ka taskance shi shikenan kawai kace ka gode da baki, wanda wata da baki kai bai ta dace ba ta isa ba. Hakan nan Allah zai ma baiwa har bayan Allah ma da wani zai ce in Allah yayi mini kaza, wani bai lahiya sai ce in Allah ya warkar da shi to zai wani abu na bin Allah, ko da sallah ce ko azumi da sauransu. To wannan duka godiya ce, nau'i ne na godiya. To shi dan ya zama ya yi kowanne mai godiya, godiya ne shine aka hazafin aka shahi inda ake raba shi a Larabci da abin da ake mudafu ilahi. Ahmad ya shi duk wani mai yabo, duk wanda zai tsaya ya yabi Allah ya gode ma Allah, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan sifar tana nihin aka ce Ahmad yana nihin ya fi shi kenan. Wa Muhammadu shi ko suna na Muhammadu mufa'alun ne aw na Muhammad, in zaka auna shi da mufa'al ne ake auna shi, shine ma'aunin shi na sarf. Mubalaga shi ko mufa'al kin nan mubalagatun fi kasratil hamdi, shi ma kai gaya ne a cikin yawaita yabo. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam, amma shi wannan karan shi na wanda ake yabo ne, ya fi kowa cancantan kuma a yabe shi. Shi wannan sunan harkon wanda ya sanya mai shi ne kakan shi Abdulmuttalib da ilhami na Ubangiji. Allah ya tusa mai a ran shi kawai an sama wannan jikan naka ka sanya mai suna Muhammadu. Da ya sanya mai kuma mutanen shi suke tambaya ya ka sanya mai sunayen da ba a san irin wannan yawan sunan ba, babu shi irin wannan sunan, za mu gani a gaba kaɗan nan duka. Kiya saboda kiyaye ta Ubangiji Allah ya bada albashir cikin littafin da suka gabata manzo zai zo mai wannan sunan. To amma Allah ya kiyaye ba wanda ya sanya ma wani ɗan shi wannan sunan har sai lokacin da aiken shi aizowa aike kusan a aiko a Nabi sallam, lokacin masu littafi suke ta bada albashir da ya kusa ya bayyana wani suka sanya ma ƴaƴansu duka ba su shi a kirgawa. To shi zamanin ba mai irin wannan sunan, dan me ka sanya ma wannan jika naka wannan suna? Yace li Ahmadu hul awwaluna wal akhiruna, saboda mazanan farko da na ƙarshe dufe yabe shi, ya zama abin cancanta yabo wanda suka zo wanda suka rige shi ma yayi abin da za su cancanci yabo a gare su bare wanda za su zo bayan shi. Wannan shi ne cewa ilhabi ne, tusawa ce ta Ubangiji, tusa ma kakan nashi haka yasa mai wannan suna. To shine suna shi ma'anar shi shine wannan mafi cancantan yabon, na farko mafi tsayawa ga yabon, ya fi kowa tsayawa a yabi Ubangiji shine Ahmad, wannan kuma ya fi kowa cancantan a yabe shi shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam ajallu man hamida, to shi siya da amince Allah ta bada gari shine mafi girman man hamida wanda ya godiya wanda ya ba Allah. Wa afdalu man humida, kuma shine mafificin duk wanda aka yaba. Wa aksarun nasi hamdan, kuma shine mafi mutane yawan yabo. Fa huwa ahmadul mahmudina, shine mafi cancanta, shine mafi yabo, mafi ayabe shi daga cikin, shine mafi cancantan yabo ga ababen yabo. Ahmadul mahmudina, duka waɗanda za a yabo shine mafi cancantan ayabe shi daga cikinsu. Mutane suna shi aka ce mutum wannan abu ayabe ne, ayabe shi ne wani abu yayi na ya cancanci ayabe shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma duka abubuwa ne nagari, to ya yi kowa yin ababe nagari kenan, ya fi kowa cancanta ayabe shi, shine ma'anar. Wa Ahmadul Hamidina, kuma shine mafi tsayawa ga yabo ga dukkan masu tsaye ubangiji shine mafi godewa Allah ga dukkan masu godewa ma ubangiji shi ko yaban nan da godiya abu ne wanda yake da daraja madaukaki sosai kai ka ce duk cikin sunayen ma babu kamar wannan sunan saboda yanda aka raba su ga yabokin nan da godiya abu ne saboda daraja da girman godiyan nan ubangiji tabaraka taala kai ka ce shede ke a cikin alqur'ani mai girma ke cewa wa ita azan rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji ku shela yake la in shakartum wallahi in za ku godi in za ku godiya duk wanda zai godiya to ni ko la azidannakum zan kara muku wannan ni'ima da na muku ni'ima da Allah ya ma in kai godiya to Allah zai kara ma ita wallahi kafir tumina zabi da shadid to saboda haka wanda duk wanda zai tsaya ya gode ma ubangiji kuma yana cikin duk wata sifa yana cikin sifa ta soki wanda take ba ta aibin mutum ba mutum amai abin da ya kamata ya gode kuma ya zama shi yasa ake ce ma shi ya zama buturu in an ma abin da ya kamata ka gode baka gode ba mutum ya zama buturu buturcin nan shine kafirci da Hausa ma aka ce buturci shine ake kafirci a larabci ne to haka larabcin ma ana ce mai kafirci rishin gode ana ce mai kafirci shi yasa Qur'an nan cikin wannan ayat da yace wa yasa azrabukum la shakartum la azidannakum in har kun yi godiya zan kara muku gaba zai ce wa kenan me in ba ku yi godiya me za ku yace wala in kafartum in ku kuka kafirci kenan ku kafirce mani mata Allah azabi da shadid to ku sani azaba ta fa mai tsanani shi to kai ka ce duk cikin sunayen ma wa'annan su ne kan gaba saboda abinda suka kumsa na yaban nan tsaya kai abinda za a yabe ka kuma kai tsaya ka zama mai yawan godiya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cewa man da bai gode ma man la yashkurun nas wanda bai gode ma mutane to Allah ma bai gode ma Allah to shi Allah ke sifanta shi koda ka kawo mai yana sakayya koda da saka ma da abin alheri in ka mai hadiya koda da konannan kohoto ne na akuya kohoto na akuya ka kai mai to shi zai ma in yana da hali zai baka akuya yin dadin sakamako da godiya ga abin da kai mai na alheri yana ganin kai ka ketare kowa ma baka ba kowa ba shi to haka yake sifanta Alihi sallam wa Ahmadul Hamidi wa ma'ahu liwa'ul hamdi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tuta ta yabo yawmal qiyamati ran tashin qiyama ma'ahu tana tare da shi shine ma'abucin tuta ta yabo ma baki daya li yatimma lahu kamalul hamdi saboda cikar yabo kin nan ta tabbata ta cika a gare shi sallallahu alaihi wasallam wa yatashahara fi tilka arasati kuma ya zama ya shahara ya bayyana ya sunan shi ya daidaita fi tilkal arasati a cikin wannan wajen na tashin kiyama wajen tashin kiyama shi suna cewa mubalaga ce ta arasa ni akace arasa ma kamar ta isa mana hili inda ba kamar dai shina hili ko na gida ko dai inda dai babu gini wuri wanda ke hili ne tayo to ran tashin kiyama akace hilin tashin kiyama ma arasa daya kenan amma ce mubalaga ne saboda kamar da akace arafa ce arafat saboda yalwar wajen wasu malama suka ce kuma saboda ana jin kamar hili ne wanda kowane annabi da hili ya hili shi da al'ummar shi kowanne ne da hilin shi da al'ummar shi to saboda haka ake cewa wurin duka hili kamar hila ne sai ake ce arasat duk baki dai saboda ya shahara ya zama ya bayyana a wannan wajen a wannan hilin na tashin kiyama bi sifatul hamdi da sifan nan ta godiya da yabo wai ba su rabbuhu hunaka maqaman mahbudan kuma can ubangijin sa ya tashe shi maqamin nan wanda yake abin yabo abin ayaba mai kama wa adahu kamar yanda mai alƙawli yahmaduhu fihi al-awwaluna wal-akhiruna wannan maqami wanda shine mutanen farko za su yabe shi wal-akhiruna da mutanen karshe dalilin bi shafa'atihi lahum dalilin ceto da zai gare su baki daya wurin kowa na buƙatar ceto da mutanen farko da na karshe ba wanda ke da ikon yawan na samu wannan ceton sai Allah subhanahu wataala to in yayin wannan ceton nan ne mutanen farko da na karshe kowa zai yabe shi wa yaftahu alayhi fihi min al-mahamidi kuma Allah ya yi mai budi na daga ababe kalmomi na yabo kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi malam yaftah malam yu'ta ghayru abinda ba ta ba wai wani sa ba shi ran nan Allah zai bashi dama ya tashi ya yabi Allah ya yabi Allah yayi ma Allah kirari da sunaye da kirarin da ba wanda aka taba irin wannan dama yayi ma Allah shi wasamma ummatahu fi kutubi anbiya'ihi bil hammadin haka Allah ya ambace al'umma shi yayi ma al'umma shi suna a cikin littafan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam da su ne ake ce ma alhammadun masu yawan yabo ga Allah masu yawan godiya su al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sunan su masu yawan godiya yace faqiqun an yusamma muhammadan to lalle matabbaci mafi cancanci ne lalle yayi cancanta da ambace shi abin yabo na har kullun wa ahmad da kuma ahmad mana mafi cancantan aibe shi cikin halitta kuma da mafi tsayaye yabo a cikin halitta wannan suna nuni suna cewa hammadun din saboda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sune ko mutun ya kasa zai ayini zai raka'a 17 cikin ko ta raka'a sai ka karanta an karanta fatiha daga gani fatiha farkonta alhamdulillahi rabbil alamin su kai ka ce ba su da aiki sai yabo ga Allah kullun suna gode ma Allah kullun saboda haka su sunan su masu yawan godiya ga Allah summa fiha zainul ismaini min ajaibi khasaisihi wa bada'i ayatihi fannun akhar sannan yace akwai wani fanni na daban cikin wa'annan sunayen guda biyu fanni guda wani fanni na daban yace na daga ababan mamaki da ke banta tun abubuwan da Allah ya ke banta shi da su kuma da mafi kayatarwa na daga mafi kyawawan ayoyi huwa anna Allah jalla ismuhu hama an yusamma bihima ahadun qabla zamani abu na farko shine ko fanni na farko shine cewa Allah madaukakin sarki Allah mai girma da buwaya wanda sunansa ya girmama ya kare an yusamma bihima ahadun a ambaci wani da wannan sunayen guda biyu qabla zamani gabanin zamani annabi sallallahu alaihi wasallam amma ahmadu kaga shi dai suna ahmadu kinnan allazi ata fil kutubi wanda ya zo a cikin littattafai da su gabata kenan wa basharat bil anbiya wa da annabawa suka yi bishara da shi zai zo famana allah ta'ala bi hikmatihi an yusamma bihi ahadun ghairu allah da hikimarsa ya hana a sanya ma wani wannan sunan wala yud'a bihi mad'uun qablahu haka ba a kiran wani abin kira da wannan sunan ba wanda ake kira da wannan sunan gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ata la yadkhul labsun ala da'ifil qalbi aw shakun har dai kan wani labs wani rikitarwa ya zama ya shiga a cikin zuciya ta wanda yake mai raunin zuciya ne koko wani kokonto ya shiga cikin shi a ce yo wannan ai sunan man wani dan girma ne ba haka sunan shi to wani da suke nan ilmin shi annaba agul tafai sun bada bishir annabi sai ya ce waya tin bada sun ahmad zai zo sunan shi Ahmad zai zo bayana mubashiran da rasuliyya tin bada shi Ahmad shi yazo yace yana mai gaskata a taura kuma yana mai bada albishir da wani annabi da zai zo bayan shi sunan shi Ahmad to ka wani ma ya zo inda wani yazo shi ma sunan shi Ahmad kamar annabi zai ce yo wanne ne ciki wannan ma ai ba shi kadai ne Ahmad ba ku sai Allah ya kare ba wanda ya sa wannan kanshi ba wanda ya sa wannan sunan sai shi dan ka samu wani rikitarwa koko wani kokonto shi kadai make da wannan sunan wa kazalika muhammadun aizan haka nan shi ma sunan muhammadu kuma lam yusamma bi adami al-arabi wala ghayruhum ba a sama wani wannan sunan ma daga cikin laraba koko wa'ansu laraba ma ila an sha'a qabila wujudihi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya daidaita ya watsu gabanin samuwar shi wa miladi da aiwuwar shi sai da mutane su fata gare shi anna nabiyyan yub'asu me ya watsu cewa wani annabi za a aiko shi ismu Muhammad sunan shi Muhammadu to da wannan gaba aiko shi da wannan abin ya yadu mutane sai ana ta yadawa masana suna yadawa to ako annabin zai zo sunan shi Muhammadu fasamma qaumun qalilun min al-arabi abna'ahum bizalika sai wa'ansu mutane daga cikin laraba suka sama ƴaƴan su da wannan suka samu sunan Muhammadu raja'a an yakuna ahaduhum huwa dan kaunar ɗayan su ya kasance shine wannan annabin da ake nihin zai zo wallahu alam Allah dai shine mafi sani haisu yaj'alu risalatahu ina ne ya cancanta da ya aje manzancin sa Allah shi ya sani mutane sun sanya wannan ya sama dan shi Muhammad wannan ya sama dan shi Muhammad Allah shine ya sani da inda ya cancanta ba mutane ba ba kai dan ka sama na ga kowa zai zama haka wannan wani iktibasi ne da aya ta alqurani wahum yace wanda kuma aka sama wannan Muhammad duka yace ba sunan wanda aka samu sunan a wannan lokacin akwai Muhammad ibn Uhayha ibn Julah al-Awsi daya kenan akwai wanda ake cewa kuma Muhammad ibn Maslama al-Ansari Muhammad dan Aslama dan Maslama shi ma al-Ansari balansari mutana cikin mutanen Madina ke wanda suka sai makama Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad ibn Barra al-Bakari da wani wanda ake cewa Muhammad ibn Barra al-Bakari wa Muhammad ibn Sufyan ibn Mushaji da wanda ake cewa Muhammad dan Sufyan dan Mushaji wa Muhammad ibn Humran al-Jufri da Muhammad dan Humran al-Jufri wa Muhammad ibn Khuza'i as-Sulami da wannan Muhammad dan Khuza'i as-Sulami shine na bakwai yace a shine na shida mala yace la taji alum babu basir na bakwai bakin iyawa annan ne kawai aka sanya wa yuqalu ana cewa awwalu man sunniya Muhammadan Muhammad ibn Sufyan wanda aka ce wanda ya fara farko ne aka sama Muhammad shine wanda aka ce Muhammad dan Sufyan wal ibn Sufyan wal Yaman da Yaman kun واليمن تقول بل محمد بن اليهمدي اليهمدي من الأزد سوكو متان اليمن سنعطي با محمد بن سفيان بني با محمد بن يهمد من الأزد نجي نكبير الأزد الشيني هركون أكسا مع محمد ثم حمل الله كل من تسمى بي أن يدئي النبوة سنن الله يباري قبدا أتورو ما أكيما أنه سوى موانسو فامت ينسو محمد أما سي أن الله يكاري ya hana wani yayin da awan cewa shi ma annabi ne cikin waɗannan masu wannan sunayen ba wanda yace shi ma annabi shi annabi na'am yawa saboda su gaba akwai an bar labarin zai zo cikin littafai na yahudawa da masu annabi addinin annabi Isa to su duka sun suna da labarin zai zo sunan shi kaza kuma lokacin mai bayyana ya kusanto to lokacin nan suka kamar wa'azin da ake suna yadawa to mutane suka ji to san da ya kusanto ban ni ban sama dana tana yi wa Allah sama eh to shi ne sai kamar cikin yana an mara kamar ne suka yi an mara kamar ne shi barku eh to ai su ba san kamar nan ba sai ya zo a gani ba yau zai zo da kamar ai kamar nan zai zo ai ba yawa kamar da aka wadi misali ba ai ba a ce ba ban sani ba cikin litan ba a bayyana aka ce sunan ma'aikace shi kaza ko sunan baba ne kaza ba to tunda ba san tana kai ne danka ne kai dai ka san dai ba kai bane tunda tun kamar nan naka an ce ga yanda shi ga yanda yake ko musamman wajen nasu inda aka ce ga waje ne wanda zai zo har a biro na mutane an wadi duka su ga tafi to saboda haka su wannan suke wajen nan su ne suka kasa ma ƴaƴan su haka ko tana yawa mutane kan yawa to shine Allah ya kare daga cikin wannan wanda ka sama su ma ba wanda ya da'awa cewa wai ba wanda ya kirarin cewa kai ni wanda ne aw yad'iha ahadu lahu koko ba wani koko wani yayi da'awan cewa eh wane ne Muhammadu wane dan gidan wane shine eh ba wanda ya taba cikin wannan wanda ka sama sunan ba wanda shi su kansu ba su ce ba su ne kuma wani bai ce ba su ne annabi aw yadhhara alaihi sababun yushakkiku ahadan fihi koko Allah ya kare da wani abu wani dalili ya bayyana gare shi cikin wannan mutum mai wannan suna Muhammadu wanda zai sanya wa wani kokonto anya ahadan fi amri ya wanda zai sa mai kokonto cikin amarinsa hatta ta hatta kati simatani lahu sallallahu alaihi wasallam har sai da alamomin nan guda biyu suka bayyana gare shi walam yunaza fihi ma kun ba wanda ya ja'in ja da shi a cikin wa'annan sifofin guda biyu wannan alamomin guda biyu wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ana al-mahi kenan sai an ji alamomin guda biyu na Ahmad da Muhammad kin nake ni kenan ko wannan simatani da alamomi sai su koma mana sunayen nan guda biyu suka bayyana gare shi sai da sunayen suka bayyana gare shi shine Ahmadu shine Muhammadu ba wanda ya ce a ni ne ba shi ba ko ku ni yake ni ba shi ba wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ana al-mahi amma fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ni ne ma'i mai shahewa allazi yamhullahu bi al-kufr wanda allazi shahe kafirci da ni ففسر في الحديث ان فسر شيء اتكين حديثي ويكون محور الكفر yana iya kasancewa shahi kafircin nan in ma min makkata wa bilad al-arab ko ko dai a shahi kafirci ne daga garin makka da kasashen larabawa daga ruwan larabawa wa ma zuwiya lahu min al-ardi ko ma har abinda Allah ya nade gare shi na daga kasa Allah ya nade mai duk lungu da sako na kasa duk inda addini musulunci zai kaiwa Allah ya gura ya nuna mai ai sani kuwa ne addinin kusan musulun bai huce jazirar larabawa ba kafin ma ji sansanin muke barin duniya duka sai da inda aka hijira inda bai irin su hafshan nan ya zo nan wurin HOT to amma Allah ya nuna mai inda zai kaiwa duk inda zai kaiwa yana hudi duk inda rana take kaiwa sai addinin nan ya kai gashi ko duk inda yanzu ba inda ba duniya da bai kaiwa to yace tana ni tana yiwa kai ce ni da wannan tana fasara da aka ma hadisi yace shine Allah wanda Allah zai shahi kafirci da shi kamar inda shahi an gani a garin Makka a cikin dakin Ka'aban nan an waye gari har lokacin da aka yi fatowa makatan nan gumci 360 akwai a cikin kawa amma ka wayi gari kawai babu ko daya ba cikin kawa ba cikin garin Makka ma ko kowa musulmi to bebar duniya wa sai da yace shedan lalle shedan ya yanki kauna da abauta mai a cikin jazirar larabawa a ce wai a zo ana bauta wani gumci shedan ya yanki kauna ko mutane sun kaga shi ya shahi kafirci a nan wurin to shine ake ta iya wannan shahi kafirci ake nini koko a zai shahi kafirci duk inda ma Allah ya gura mai musulunci zai kai wa ila annahu yablughu mulku ummati kuma wanda aka yi mai alƙawari cewa mulkin al'umma shi zai kaiwa a wajen aw yakuna al-mahu aman bi ma'ana az-zuhuri wal galaba koko shahi wannan ta kasance ana nihin mai gamawa ce bi ma'ana az-zuhur wal galaba tana nihin wai cin nasara ne wato musulunci zai zama shine mafi daukaka shi zai rinjaye dukkan wani addini na kafirci to shine ake nihin shahi wannan kama qala ta'ala kama inda Allah mulki sirri ce du yuzhirahu ala dini kullihi Allah zai huwa allazi arsala rasuluhu huwa allazi arsala rasuluhu bil huda wa din al haqi yace shine wanda ya aiko manzansa bil huda da shari'a wa din al haqi da din na gaskiya dan min yuzhirahu ala dini kullihi dan ya rinjayar da shi akan addini dibaki dan addini ya zama ba wani addini sai wannan addini musulunci kuma koma ana wani addini da amma Allah ya ce inna dina inda Allah al-islam addini a wurin Allah shine addini musulunci duk wanda addini ba shi ba wurin Allah ba addini bane ba to kaga Allah ya rinja yadda ya dauka addini musulunci addini Annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad warada tafsiruhu fil hadisi annahu allazi muhiyat bihi sayi'atu min tabau kuma yazo tafsirin wannan na fassaran kalimar mahiqin nan mai shahi kafirci a cikin hadisi cewa shine wanda ake shahi shine wanda ake shahi kurakurai na al'ummar shi na wanda suka bi shi da shi sallallahu alaihi wasallam da albarkacin shi ake shahi kurakurai na wanda suka bi shi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu kuma fadarsa da yace wa anal hashiru ni ne hashiru allazi yusharu an-nasu ala qadami wanda za a taro mutane gaba gare ni ai ala zamani ana nin da yace ala qadami kin nan an fasara shi da abubuwa da zaman yana cikin abin da ake ni ai ala zamani ana nin absa zamani na wa ahdi da lokaci na ko alƙawari na ai ana nin laysa ba'di nabiyin bayana babu wani annabi kama kala kamar yadda Allah ya ce wa khataman nabiyina shine cikamacin annabawa dan ya so akwai khatim akwai qira'a ta khatimin nabiyina akwai ta khatamun nabiyina ina ga zai kamar gamar masallaci zai fassara zai bambanta su dukan su dai karshe suke ne saboda in khatam aka ce in aka rubuta wasiqa stamp abinda ake buga mata karshen takarda abinda ake bugawa na kashe sai ina ake buga shi kafa an kare magana khatamun nabiyin kika ce shine wannan kashe na annabawa daga shi babu wani annabi aka ce fasara shi da wasu sama kenan ugu khatimun nabiyin wanda yake cika annabawa wanda yake cika maji shine na kashe da adadin su daga shi shikenan wani dan uwa ma yace shikenan aka ce an ganshi musan abukan su malam Muhammad ne suna makaratu ake ba mu labari wajen karatu aka ba su labari aka ce to fa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe daga ga shi babu wani babu wani annabi bayan shi an yi wannan furr an yi to daga makaranta sai abu kusa ga abu ga wani ya zama yana tsaya ta gumi kai wani lahiya yace ina lahiya abinda muke nemi mu an ci shikenan an kare an ce babu wani annabi kuma shi su ashe shi mai himma sai madaukaki shi ya sa shi ma sai ya zama annabi an ce kuma daga shikenan arhi daga annaba to ya bane ne yana rinta amma dai shi da mutun Qur'ani ya wadi zan ba wani san annabi ban shi na'am a wannan cikin zamanu wannan ne sai abokan sun wannan mamallan Muhammadu wanga eh abokan sai nan yana ungon ne akai cikin makaranta an ta suna yara eh shi wani kawai shi jira ki shi zama annabi ah wasu miya ah wasu miya aqiban kuma an mace shi aqib aqib wanda ke zuwa karshe li'annahu aqaba ghayra humiyar anbiya saboda ya zo karshe ya zo bayan wanin sa wanda ya zo daga cikin annabawa wanda ba duk wanda ba shi ba shi ya zo bayan shi ne wasi sahihi a cikin hadisi ingantacce ana la'aqibul ladhi laysa ba'di nabiyyun yau cak ce fi sahihi haka ne ma tabbas cikin sahihi bukhari ne aka sahihi shi kada aka kyale amma wannan nan cikin shari'a yadda lamba hadisin na 3532 aisha annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana la'aqibu ni ne aqib wanda ke zuwa karshe allazi laysa ba'di nabiyyun wanda babu wani annabi bayana wakila ma'ana alaka da ni wani kauna aka ce ma'anan alaka da ni kin nan da yace yusharun nasu alaka da ni ai ana nihin yusharun nasu bi mushahadati za a tayar da mutane gaba gare ni nan da gani na da halarta ta ko da gani na ina gani kama qala ta'ala kama inda al-mulki sai ke cewa li takunu shuhada ala an-nasi dan ku zama masu shaida wa mutane wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai shaida gare ku wakila wani kauna aka ce alaka da miƙin nan ana nin sabiqati a sa gabati na qala Allah ta'ala Allah mun sarki yace anna lahum qada masriqin inda rabbihim ka ba ubashir mu'minin ne ka ba mu'minin arbashir cewa suna da wa'ansu matsayi na gaskiya matsayi abin darajoji abin rattabawa abin jerantawa kowane gurgurdan halin shi na gaskiya a wurin ubangijinsu wannan kaulin kenan wannan wata fasara wakila wani kauli kuma alaka da ni da aka alaka da mikin nan ai ana nihin kuddami gaba gare ni gabana wa hauli da kuma zagaye da ni ai ana nihin yajtami'una ilayya yawmil qiyama mutane za su taru zuwa gare ni ran tashin kiyama wakila kadami da kuma wani kawalin kuma aka ce kadamikin nan ana nihin ala sunnati absa sunnata wa ma'ana qawlihi li khamsatu asma'in ma'ana fadarsa da yace ina da sunaye guda biyar kila wani kauli aka ce innaha mawjudatun fil kutubil mutaqaddima wato wannan littafin sunayen suna a cikin littattafai waɗanda suka gabata sunaye kin da yace ina da wannan sunayen yana nin a rubuce suke waɗannan sunaye a cikin littafin da suka gabata wa inda ulil ilmi miyalo kuma misalifa kuma suna nan a wurin ma'abuta ilimi na daga cikin al'ummatai wanda suka gabata wa kadru ya anhu sallallahu alaihi wasallam li asharatu asma'i kuma an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta bata gare shi yace ina da sunaye guda 10 wa zakara minha sai ambata daga cikin wannan sunayen daha wa yasin da yasin hakahu maki wannan maki ne ya hakaito wannan inda ke cewa na sunaye guda 10 wa gargila wani kauli kuma ko ku hakika an ce fi ba'di tafasiri daha cikin sashen fassara abin da ake ni da daha innahu ya tahiru ya hadi wato lamarin da sha'anin ya tahiru ya hadi ake ni ya tsarkake ya mai shiryarwa shine sunan shine daha kamar ka ce waqin ana nin tahiru haqin ana nin hadi tahiru tsarkake ko mai tsarkakewa da kuma wanda yake shiryayi ko mai shiryarwa wa fi yasin a cikin yasin kuma ana nihin ya sayiru yana ni ana nihin ya shugaba shi ma sunayen shi ne kuma ana shi ya shugaba ke ni dita hakahu sulami malam sulami ya hakaito wannan kaulin anil wasifi daga wasifi wa ja'far ibn muhammad ja'far dan muhammad na cikin a'imma na ahlul bait kenan wa zakara ghayruhu zi ashiratu asma'in wanin sa ma'ana wanin maki kenan ya ambata cewa li ashiratu asma'in ina da sunaye guda 10 fa zakara al-khamsata allati fi al-hadith al-awwal sai ambata sunaye guda 5 wanda suka gabata cikin hadisin nan na farko qala yace wa ana rasulur rahmati bayan ya ambata guda 5 kenan sai ambata yace kuma ni ne ma'aiki na rahama dama Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa rasulur rahati kuma ni ne ma'aiki na hutu malama na sun yi magana da hutun nan da aka ce suka ce ma'aiki na hutu saboda shi cikin addini shine ake cewa wa maji'alallahu alaikum fi din min haraj Allah bai sa muku wani kunci a cikin addini babu wani kunci cikin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine yana aka sifanta shi cikin littafin da gabata waya da anhum israhum wa lagalal lati karat alaihim shi zai zo yana mai saukewa mutane wani duk abin da yake mai kunci a tare da su da kuma abubuwan da suke kamar kokumai kamar azlal kamar mari duk zai sance musu shi mutanen harko in mutun yayi najisa su taba shi ba wai kawai wani ruwa zai sa wanke ba sai ya karta wurin wato ya sai wani jini ya hito sannan to duka wannan zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka shayi an kawai najisa in ta taba kai kawai ruwa zaka wanke shikenan duk wani abin da yake mai kunci abu na masu wahala duka Annabi zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware mutus aka ce saboda haka ake ce mai nabiyur rahati shine ko rasulur rahati ma'aiki ne na hutu hutun kenan babu kunci cikin addini babu kuma haka babu takalluf ba a dora ma Allah bai dora mutane abu da wanda yake mai nauyi duk cikin addini ma bane ba duk abin da yake husan shin kunci ba inda aka iya ba gaba to ba ma addini bane ma jalal yawa to shine suka ake yin da rahati wa rasulul malahim kuma na uku shine suna wato ma'aiki na yaquna ma ba yaki ba yaquki wa ana al-muqaffi yace kuma ni ne al-muqaffi wanda yake sun an fasara shi da shi ma fasaroyi akwai wanda yake bibiya yana bibiyan annabawa ma'ana su annaba sun tafi shi zai zo bayan su ko ko an suka ce al huwa al-muwalli az-zahib shine mai bada baya mai tafiya wanda in ya bada baya shikenan babu wani annabi bayan shine ke cewa qaffaitu nabiyina wa ana qayyim qaffaitu na bi bayan annabawa wa ana qayyim kuma ni ne qayyim war qayyim abin da yake da qayyim kin nan al-jami'ul kamil shine wanda yake tarawa wanda yake cikakke wanda ya taro alherai kuma wanda yake shi cikakke ne kaza wayatu walam arwi al-qadi ya zai mai litani ne yace haka na same shi a rubuce amma ban rawaito shi ba su wani wata irin maluman nan maluma magabata na'am saboda amana ilmiya su duk abin da suke duk an kai sun hade magana ba kawai ma kawai na karanta bane ba ko yanzu hada muku sai wai waye ce na je kuma wajen malam wani hada mini na rawaito ke shi na samu maganan nan a wajen wani shine abin wannan abin yana da muhimmanci sosai shine muke tafawa ma da kawunan wai kawai kaga magana kawai kamar kai baki da baki kuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi kamar kai kadai hada ma kawai kenan hada ma kai kadai kai kuwa ganewa kawai kace kaza ne abu wala ma waki dazun nan ma naje gyaran sunna naje wani ina hudin cikin malaman nan na wancan musulmi shi wani wanda tun harkon bayyana boko haram wannan wanda shi malbani kin nan na zaria yana ta hada irin yanda yace kawarijawa sifa ce ta kawarijawa na zamanin wannan zamanin yace boko haram kin nan sai kawarijawa ne sai mutun ya dauki nassin hadisi yanda ya shiga fassara shi yanda yake zamu yanda yake zamani alhali ko maluma sun fassara da yawa ma sun wanda suke gabace kan hadisin nan mutun nawa ya zo kamun ya zo gari ka mutun nawa bi hannun mutun nawa to saboda shi ku amana ta ilimi shi yace ya karanta haka na karanta shi ban rawaito shi ba haida mana shi akai ba haka dai na rawaito haka na ganin shi rubuce kamar na haida muku yace wa ara amma ina ganin anna sawabahu abin da yake nafi dacewa nashi na wani maganar nan maimakon qayyim yace qasamu ne qasam bisa'i da ta qasam kin nan shi qasam shi ko ana ne wanda ya taro alheri kama zakarnahu ba'du an harbi kamar yanda muka ambace shi baya ina nin ba'du ko a gaba nake yake ni zan fada shi a gaba daga malam harbi wa huwa ashbahu bi tafsir shine mafi kamar yanda shine mafi kama da fassara shi a wurin saboda shi da wanda aka yi miki na sai aka ce al-jami'ul kamil to shi ko al-qasam wanda ya taro ne wanda ya taro alheri kaga an ce jami'u wanda ya taro al-kamilun da cikakke kiyar shine yace shi yasa ya shine makotamkin nan shi a ganin shi yace ya hi dacewa a wajen وقد وقع ايضا في الكتب الانبياء حقيقه كما يا ابكو a cikin littafin annabawa shi wannan sunan kenan qala daud alayhi salam annabi daud alayhi salam yace allahumma ba'at lana muhammadan muqima sunnati ba'da al-fatrati allah ka aiko mana muhammadu sallallahu alayhi wasallam wanda yake daidai ta sunna bayan fatara fatara an fatara lokacin da ba annabi ba masu shiryarwa an dauki lokaci shine yake fatara to lokacin da kuma shi bayan fatara yake zuwa sallallahu alaihi wasallam bayan lokacin nan yazo sai karu daruruwa babu annabi wa kad yakunu la qayyimu bi ma'ana wai shi to hakika qayyimu kin nan qayyim sai yana kasancewa da ma'anarsa ma'anar kusam kin kenan koko muqima kin nan mai daidaitawa wara wannan naqash shi ma malam naqash ya rawaito anhu ya rawaito hadisi daga annabi sai da amince Allah ya tabbata a gare shi yana cewa li fil qur'ani sab'atu asma'in ina da sunaye guda bakwai a cikin alqur'ani sunaye muhammadu wa ahmadu da ahmadu wa yasin da yasin wa taha da taha wa lamuddathiru da muddathiru wa lamuzzammilu da muzzammilu wa abdullahi da abdullahi duka wannan sun zuwa cikin qur'ani wannan ana ne annabi sallallahu alaihi wasallam da su wa fi hadisin an jubair ibn mutim a cikin wani hadisi kuma da aka rawaito daga Jubair dan Mut'im radiyallahu anhu yarda ta bata gare shi yace hiya sittatun sunayen su guda shida ne Muhammadu akwai Muhammadu wa Ahmad da Ahmad wa Khatimun da Khatim cika maki ko mai cikawa wa Aqibun da Aqib wanda yake zuwa karshe wa Hashirun da Hashir wanda yake taro kowa gaban shi wa Mahin da Mahin mai shahiwa wa shi hadisi Abu Musa al-Ash'ari cikin hadisi na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu shi ko yace annahu kana sallallahu alaihi wasallam yan lamarin da sha'anin ya kasance manzo da tsayar mutu Allah ta bata gare shi yusamma ko yusammi lana nafsuhu yana ambatan kanshi yana ambatan mana kanshi yana sama kanshi sunaye yana hada mana asma'an sunaye sai kulu yana mai cewa ana muhammadu ni ne muhammadu wa ahmadu ni ne ahmadu wal muqaffi ni ne muqaffi wal hashiru da hashiru wa nabiyyu tawbati nina annabin tuba wa nabiyyul malhama da annabi na yaki a shi ma malama sun ce nabiyyu tawbati din nan ana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabin tuba saboda wasu dalilai suka ce zai iya kasancewa ana ce mai nabiyyu tawbati ne saboda shi al'umma shi su ne wanda ake karban tuban su a sauke kawai daga mutun yayi nadama ya biyo na daman da ko ya yanke baya sake baya ya koma fuskar abin nan ba kawai ya bar abin da yake saba Allah shikenan kawai Allah ya yahi mai akace saboda haka ake cewa nabiyyu tauba kenan wa suka ce nabiyyu tauba shine annabi saboda yana yawan komawa ga Allah ya zo shi ya gamsu ga hadisi cewa ni ina neman gafaran ubangiji na a cikin ni so 100 akace saboda haka ake cewa annabi tauba uko dai da lediya da suka da suka saboda haka kice mai shine annabi nabiyyu tauba wa nabiyyul marhama kuma shine annabi na yaki wa yurwa al marhama war raha kuma ana rawaitowa kuma shine annabin rahama shi ma marhaman nan war raha da hutu kamar da muka fassara tan baya wa kullun sahihun ko ne daga cikin su da ya inganta ko ne inganta ce da marhama da raha da ma wacan kenan marhaman insha Allah in Allah ya zo dukan su ko ne ne wannan yazo ya ingata wa ma'anan muqaffi abinda ake yi da muqaffi ma'ana al-aqib sune abinda aqib yake bada ma'anar shi shine mai zuwa karshe wa ma nabiyur rahama amma shi annabin rahama wa tauba da tauba wal marhama da marhama war raha da raha kin nan ma'ana annabin rahama da na karban tuba da na rahama da na hutu bakar kala lahu ta'ala haqiqa Allah mun sun kina ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai ba mu aiko ka baya mu aiki Allah face kasance rahama ga talikai baki daya wa kama wasafahu kuma kamar kaga duka wannan ya tattara wannan baki daya wa kama wasafahu kamar yanda kuma Allah ya sifanta shi bi annahu yuzakihim cewa shi yana tsarkake su wa yu'allimuhum yana sanar da su al-kitaba littahi wa likimata al-hikma wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma ya shirye da su zuwa tabarki wanda ke madaidaici wa bil mu'minina ra'ufur rahim kuma shi mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai ga mu'minai wa garqala wannan duka yazo a cikin alqur'ani wa garqala shi sifati ummati kuma hakika yace a cikin sifan al-ummata Allah innaha ummatun marhumatun ita al-umma ce wadda take abin jin abin ajikanta ummatun marhumatun abin yi wa rahama ina so in tuna kamar sauran dan ya haɗu wasu abubuwa banci wani abubuwa guda biyar dalilin take al-umma wadda take abin ayi mata rahama wa garqala ta'ala shi ma Allah ma'a sarki kuma yace a cikin al-umma wa tawasaw bis sabri su ne wanda suke yi wa junansu wasiya jan kunne da su yi hakuri wa tawasu bil marhama kuma suna yi ma junansu wasiya da su ji kan juna ai ana nin yarhamu ba'dhum ba'dan sashin su ya ji kan sashi ba'athahu Allahu rabbuhu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam rabbuhu ta'ala mazal ci Allah mutu Allah sai ubangiji shi madokin sarki yayi ko shi rahmatan ya kasance rahama ce li ummati ga al'ummata wa rahmatan lil alamin kuma ya kasance rahama ce ma ga dukkan talikai wa rahiman bihim kum mai jin kai ne gare su wa mutarahiman kuma mai dora ma kanshi ma karin jin kai mutarahiman yana kallafa ma kanshi ma karin nauyi ne ji kansu mutune mai so ya ji kan zuwa kida wa sana alaihi Allah madu sarki yayi yabo gare shi fa kare yace inna Allah yuhibbu min ibadihi ar-ruhama ko yau lalle kai wa sana alaihi eh yawa to wannan ka gwan wannan dibe dibe kai kashi wannan kuma ya kasance ko mai nema musu gafara kuma yasan al'umma sun kanta al'umma ce abin ajikanta ya sifanta ta da rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su ji kan juna wasana alaihi kuma ko bakin yake duka wasana alaihi kuma ya yabo akan jin kan kenan ye yabo akan shi jin kan ya ne yabanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faqala sai ce inna Allah yuhibbu min ibadihi ar-rahama Allah yana son masu jin kai daga cikin bayin shi Allah yana son masu tausayi a cikin bayin shi wata riwaya ma inna Allah yarhamu min ibadihi ar-rahama Allah yana jin kan masu jin kai daga cikin bayin sa wannan shi shine mamaki inganci suka ce inna Allah yarhamu ko yuhibbu kinnan wa kala kuma yace arrahimuna yarhamuhumur rahman su masu jin kai masu tausayi masu yin rahama yarhamuhumur rahman Allah mai yawan rahama shine zai ji kansu shi zai rahamshe su irhamu saboda haka irhamu man fil ardi ku ji tausayin wanda yake a ciki a kasa wani suka ce saboda daman jin kai wanda yake sama shi ke jin wanda ke kasar shi babba shi ke jin kan wanda yake kasar shi man fil ardi ana ne wanda yake kasa gare ku yarhamu kum man fis sama wanda yake a sama zai ji kan ku kuma malama suka ce ai almana wal ala malaiku wanda suke mafi wanda su za a turowa da arzikin da za su ba ku su za su ji kan ku wanda suka ce a man fis sama mulku wanda mulkin shi yake a sama wa sultanuhu da ikon sa duka yake a sama to in ma da ka ce ma in ma ce akai man fis sama Allah dama yace huwa Allah fis sama wa fil ardi yanabsiru kum jarashi duk ba a musancewa Allah na sama amma inda matsala take a ce kawai Allah a tsin sama ke kawai yana leƙa mutane babu shi a kasa to shi nan ne abin ya kawo su ake samu hawara haka ne ma wallahi wai wanda yake kwanta mai jalisu mai ke ce mu wani ke aka musu wazi yake mai ce a Allah na ana kwatanta su a kwanta mai a kawai saman ne yake fuskan al'arshi al-rahmanu ala ashista waqin yana can sama al'arshi kawai ya harde yana can sama ni fuskan kaza shi wannan sai ya ce to shi kamar shi wanda mai so ya kwatanta mai kamar malami ne gami garshi yana nuna kamar shi sani to shi ba malami bane amma dai da irin nashi imanin da irin tashi fahimta yace kai ni wa gaskiya ni wa kwatamtan da kake mai ni zai dai wagan nake kai kaso ma kai kamar Allah kamar wani kado ya ce a sama da so ga hannun shi yana zuba mu ruwa wai kawai
to kace wani yana can san wani kenan babu shi ba mu tare da shi ko abin yana can kololo ake muna to duka irin wannan abubuwa yana cikin abin da ke yadawa wannan zuwa cikin saluri na wani babban malami da ke cewa yana tare da ma a ce malamin wannan shi gidin ko so in zara ne ko sauransu malamin su ne amma suna da wata fahimta da take lankusasshiya cewa ai dan saboda Ibn Taymiyyah ya fassara hadisin la tushaddu rihalu illa thalath masajid ba a dauran kaya a ce za a yi balaguro sai zuwa masallaci guda uku aka ce su ne masallacin nan guda uku da na Makka da na Madina da na Qudus sai yace to ba kai je in za ka je ziyara masallaci za a zuwa ba a tahiyya da niyyar ziyara Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka je Madina sai dai kai je da niyyar ziyara masallaci ba ziyara Annabi ba zuwa to shi malamin nan kwanan Allah ya bashi tafsiri yake cewa wannan fa ana zuwa hada gawa tsakanin mahajjata da Annabi sallallahu alaihi wasallam to aka ce za ka je Madina ka ziyarci masallaci ne ba Annabi ba yanda ka tahi idan suke duk inda musulmi yake ya tafi Madina abinda kake ganin farko a Madina mine ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya mayar da Madina Madina ba nan da je Madina ma da Madina ba ma san ta ba to wai yanzu kai za ka je Madina kawai so ake ce a ce ka shaye ka rika fada da zuciya kana cewa zuciya tana ce ma in ziyarci zaka ziyarta Annabi kana ce a masallaci zan ziyarta ba Annabi ba yace to kai ana so hada mutane a gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kun ba daidai ne ba ba sai basira ta Allah ya bashi yace wai duk ya muna tare da maganar nan ya kamata mu rika kallon nasoshi da hankalin da Allah ya ba mu rika fahimta eh in kana malami ne shi wanda ya hado wannan fasara malami ne yake malami amma malami kamar da wanda ga wani titir na wulita yana cewa da yatun wa laysa nabiyyan yana magana fuskar Ibn Abdul Wahhab yana cewa shi ba mai kira ne zuwa ga Allah ba Annabi ba Annabi shine bai kuskure in Annabi ne in kuskure ma yake kuka fi shi wannan kuna ganin kuskure ne to shine daidai din shi baya kuskure Annabi Allah ma'asumi ne amma shi wanda ba Annabi ba yana kokarin ya kira zuwa ga Allah tana yi kuskure to in ya kuskure dan me zai ku bin shi cikin kuskuren dai Allah ya ba ku hankali ba bai ba ku zukata ba na ku hankalta abin yanda yake to ya kamata mutane su shiga cikin ayyacin su to irin wannan magana ne yake cewa na shi ma nan saman nan yace kawai ni duk abin da ke damu ne nan kawai hankali na bai bani ba kuma wani abu ne wani asali ne kuma abin dubawa zuciyoyin nan babban ajiya Allah ya ma zukata na lokaci ya kamata mu tsaya nan kaka ziyar kawai wai kaka tare niyyar ma zakar ce in ka ma ziyarce shi to ba ta hiya da niyyar ziyara Annabi a'a sai kai da niyyar ziyarar masallaci dai saboda an hara wai ba a ziyara wannan hadisi ya hada ka eh to kaga hankalin mutum duk mutum mai hankali ya kamata shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato naga wannan riwaya ga guda biyu wani yazo ko jama'a ki sunan zuwa sai Allah sai ki cewa in kana so sai in hida ma abin da ya kawo ka yace hida mun yace ka zo ne ka tambaya in hida ma menene haram menene halak yace eh haka ne wani shi ko yace ya zo ki jama'a ki Allah abin da nake so kawai hida mun baki dan halak baki dan haram wannan zama hida mun su baki dan kawai in sani baki daya ka rige mun kullu Annabi sunan miciya ware ku za iya dukan su amsa guda ya basu yace abin da yake halaka shine wanda zai kwanta ma zuciyarka matma'annat ilayhi nafs ko abin da ya kwanta ma zuciya shine a zuciya shine halak amma abin da yake bayar kyau shi wanda ya ma kai kawo cikin zuciya ma haka shine zuka hankalinka bai kwanta a gare shi ba yace da ya kwanta ma ya gaje cewa to wannan ka rike wannan wani aftoka ko ina aftaka nasu aftoka in koda mutane sun baka fatawa in ka je wannan ya ce ma wannan malami ya ce ma eh wannan abun mai kyau ne ka bincike su ce ka ce istiftikal maka ka bincike su ce ka eh malami ya ce mana mai kyau ne to ya kwanta ma zuciya in wabe kwanta ma ba to hanzu akwai saura ko bayan malam Muhammad ya ce ma mai kyau ne malam Ali ya ce ma mai kyau ne malam Nasir ya ce ma mai kyau ne ka bincike su ce ka koda wa'annan sun kai malami ne suka baka in abu mai kyau ta ba to kai ma ka kiyaye haka wannan zikirci Allah ya samu wani ma'auni mai kyau a ciki amma wani malami wani yaro je mana hirin sai ce ah to kamar to kuma yaya kun Qur'ani yake cewa innan nafsul amaratun bisu ai rai mai horo ce da mummunan aiki sai kike cewa wannan akwai abin da kike ma nafsu mu ne da Hausa kamar ba mu da kalmomin mu ta ishe mu ba da ba mu bambanta da tsakanin zuciya da nafsu wannan kin tana iya zama ita tana cancanzawa ce nafsun wannan tana tattanzawa tana iya zama ga wanda ace ma ga wannan an ce musu inna nafsan amartum bisu tan suratul nahi sai ce ma ko suratul qiyama sai ce falaqutum bin nafsil lawwama ga nafs an ce mata lawwama tan wani cikin suratul fajr sai ce mata nafsu mutmayyatu wan nafsul mutmainna ga kuma nafs an ce mata mutmainna sai an ce mata gaba kuma asufofi burabi na radiya da mardiya duka te nata ne an ce mata lawwama ta zama zakiya ta zama gashi nan wannan kuma abu wani hawa hawa ne na nafsu inda take caccanzawa wani lalle a ada a duka nafsu kallati bayna jamaika cikin wannan hadisi koma dai ingancin nashi bai inganta sosai ba a annabi suna cewa mafi adawan makiyanka shine ranka din nan ko zuciyarka mu sai in zama da kai zuciyarka wanda take tsakankanin hakarkarinka wannan nuni ne zuwa san rai abinda zuciyarka za ta kawata ma ita rai ita zuciya kawai abinda ke burgewa take so to har Allah ya baka hankali wannan zaka dare me wannan san zuciyar naka ka bar bishi yawa to ita zuciya daban ita akwai zuciya wanda ake tambaya wannan abin mai kyau ne ko mara kyau daban da kuma ita wannan mai horo da aikin a shara daban yawa abin ne wanda sai an dandance wurin kana so ka san abin nan mai kyau ne ko mara kyau ka bintiki zuciyarka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma zuciya tana kawata ma abu to in ta kawata ma abu duk abin da ta kawata ma kai kanka ka bintiki wani abin cikin zuciyarka zuciya ta ce ma kai wani abu to ka bintiki zuciyarka wai wani abin ko baka da wani taraddudi kamar yanda sashin hadisin nake cewa karita an yaba la ilaha illa ghayr shi haramun kine wani kai kace kyaman wani ya ga kana aikata shi zuciya in ranka ta raya ma kai kaza to wannan ka so a ce duk mutane suna kallon ka kana wani abu ba wanda ke kyamu misali tashi sallah to amma satawa duk zaka so ko ko wani kallon ka kana sata sai hawan koyi sai cikin duhu ma yake to Allah samu dace alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammad to